Misararo sunana Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan unguwar ko kuma garin Kududdufawa inda nazo inda wato mutanen nan suke gyara turosan bil'adama ana yin taki da shi sai dai na fito yanzu daidai gurin wannan turoso gashi nan tsibi-tsibi amma ba su kai ga fara aikin sa ba tukunna saboda ba su fito ba sai dai na samu wani mai gona a gefe wanda yake aikin gonarsa wanda yake gaya min cewa ai babu wani taki ma da ya kai wannan turoso farin jini a daidai wannan lokaci kai zai muna tare da wannan mai gona ka ce min wannan bahaya na dan adam kamar babu takin da ya kai shi farin jini me ya kawo haka
da an sa shi shi a gona zaka ga kayan amfanin gona ya haɓaka dandanan yawa saurin girma fiye da sauran takin da duk zaka zuba a amfanin gona
wato shi yana fito da ya fura gowar takin saurin fito da shuka kenan da kuma girma
kamar dan adam ne likita ya gaya masa ga wani abinci wanda zai danga ci wanda zai gina masa jiki
to amma wajen zuwan kamar bara mun yi sai rahoto akan wannan turoso na bil adama da ake yin taki da shi har masana daga bangarori daban-daban suka dinga cewa yana da illa misali malaman jami'a sun ce yana da illa likitoci sun ce yana da illa masana ilimin yanayi sun ce yana da illa ga shi kansa yanayi sannan malaman lafiya sun ce yana saka ciwon daji a jikin dan adam sannan yana cutar da shi kansa wannan irin to bako kallon wannan ko kuma bako da masaniya akan wannan
in kam ba mu da masaniya akan wannan amma tunda wannan abu ya zo da haka ya kamata a kiyaye a daina amfani da shi
misali yanzu a baya masana suna faɗa cewa ko sun faɗa cewa wannan taki yana da illa kai kuma gashi ka ce sai yanzu ma ka sani kana da sha'awar ka ci gaba da yin amfani da shi
to kuma abin da zai cutar da kai me ya amfani da shi ai bai da wani amfani
to amma kashi yana da farin jini a wajen manoma su manoman yawanci wataƙila duk ba su da labarin cewa yana illa
a ba su sani ba
to mai sauraro Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM kuma ina gurin wannan turoso har zuwa lokacin da masu sarrafa sun za su fito domin mu sake tattaunawa da su dangane da yanda a baya karamar hukumar Ungwaggo ta ce za ta dinga ba su taki daga mayanka ko kuma daga mayanku da suke fitowa daga karamar hukumar Ungwaggon sai su dinga siyarwa maimakon su dinga sarrafa turoso ana yin taki da shi Yusuf Dadaba Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan garin Kududdufawa mai sauraro sunana Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan yankin unguwar Kududdufawa a karo na biyu da na sake dawowa dangane da waɗannan mutane da suke aikin turoso waɗanda tun a shekarar bara muka fara tattaunawa da su kuma na ji wata tambaya da Tijjani kai a madadin masu sauraro akan yanda shi wannan turoso yake wato tun da fari dai irin masu kurkura ɗinnan ne suke kwaso shi a dariruka suna kawowa suna zubewa a wajen su kuma waɗannan mutane suna zuwa suna gaggyarawa suna kwakwashe ledodi daga cikin shi sannan su tara shi tsibi-tsibi idan ya bushe sai kuma a zo a dinga zubawa a mayar da shi gari idan ya zama gari sai kuma a dinga zubawa a cikin buhu daga nan manyan motoci suna zuwa suna iba kuma tun a baya mun faɗa cewa akan yi kamar mota biyu zuwa uku irin manyan mota kenan waɗanda suke iban wannan turoso sannan tun a baya ɗin dai kuma masana daga ɓangare daban-daban sun faɗa cewa yana da illa ga lafiyar tsirrai da kuma lafiyar bil'adama wato akwai cututtuka barkatai da aka ce wannan abu yana sawa to a daidai wannan lokaci tuni masu aikin turoso sun fito kuma ina iya hangensu suna yin wannan aiki sai dai sun ce ba za su iya tattaunawa da ni ba kasancewar a baya mun yi maganganu da su kuma hamma a bayan karamar hukumar Ungwaggo ta shiga akan cewa za ta dinga ba su taki daga mayanku da suke fitowa daga wannan karamar hukumar dan a dinga siyarwa ga su manoman to amma kuma ba mu san menene ya faru ba sai dai za mu sake tuntuɓar karamar hukumar don jin wannan dangin halin da ake ciki sannan a gefe daya akwai bukatar mahukunta su su ga wannan guri domin a ga yanda ake hada-hadar wannan turoso sannan kuma akwai bukatar a duba shi wannan turoso a tabbatar da maganganun da masana suke yi akai aka san hakan ko hakan na cewa yana saka wasu cututtuka barkatai Yusuf Ladaba Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan unguwar Kududdufawa.